بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وموالاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يوم غوتان تلقيدا هجراتنا لدبولة أيوه إلى 40 دعوكو وانجا ذاك إلى 30 دعوكو غوتان بير ميلادياتنا لدبولة 20 دعوكو إلى مشجاة درسين في يوم مالكية الكتاب الرسالة نا عبد الله بن أبي زيد الكيرواني. باب في الأذان والإقامة. وانن بابي ذكرن تدمو تشيكين كيران صلى دا تالي إقامة ابن نظام كيران تاتينن وانن بابي كيران صلى دي شيني سنرد مسلمي شيقو ونلوك اتشين صلى dan su tabbatar da sallah ta wajaba san su su tashi su yi sallah ko kuma su zo ayi sallah a wani guri yake taruwa ayi sallah
na'am
da wasu kalmomi wanda ainihin aka kebance su a shari'a shine kiran sallah wal azanu to shi kiran sallah dai wajibun wajibi amma anan yana raba wajibi gida biyu akwai wajibi irin wajabci na sunna mai karfi akwai wajibi na farilla dan so da yawa a risala in ka ji ya ce abu kaza wajibi ne wani waje ma zaka ji ya bambance yana cewa wasu sun ce wajibi ne wajabci irin na ainihin sunna abun karfafawa wasu kuma sun ce wajibi ne irin wajabci na farilla kaman gusar da najasa ababin najasa din yazo to wannan ma irin wannan ne wajibi ne amma wajibci din irin na sunna mai karfi ma'ana abu ne wanda yake muhimmi sosai sunna ne mai karfi yin kiran sallah amma ba wai yana nufin wajibi irin wajibcin abinda in mutum ya bari za ce za kama shi da zunubi ba fil masajidi kiran sallah wajibi ne ma'ana sunna ne mai karfi a cikin masallatai masallatan nan sawal masallatan juma'a ne ko masallatan ainihin kamsu salawat ne ko ma masallacin da ba kamsu salawat a lokacin da aka saba ana sallah a masallacin ainihin kiran sallah sunna ne mai karfi ayi a ciki
na'am
wal jama'ati da kuma ainihin jam'o'i ma'ana jama'a da jam'i ne na jama'a inda jama'a suke taruwa su yi sallah koda ba ginannen masallaci ba ar-ratibati na ratibi ma'ana inda aka saba ana sallah a gurin lokacin sallah yayi ana tunanin an yi kiran sallah wasu za su zo ayi sallah to nan ma sunna ne mai karfi ayi kiran sallah amma duk inda mutane su dama ke babbu ne kuma gurin ba wai an saba ba kawai yau sun haɗu ne suka ce mu yi jam'i wanda in sun yi kiran sallah ma wani mamakin ma zai ji kiran sallah a gurin to yanzu anan ba ma mustahabi bane kiran sallah tunda in sun yi kiran sallah ma ba a tunanin wani zai zo su yi sallah sannan kuma za su kawo rudani na cewa gurin da ba a saba yin kiran sallah ba mai kawo kiran sallah saboda haka irin wannan wasu malamai sun ce ba sunna bane yin kiran sallah musamman in a gari ne amma in a ainihin kauye kamar a jeji ne mutum yake tafiya ko mutum shi kadai ne ko jama'a ne za su iya yin kiran sallah kamar yanda za mu ji a gaba fa'amar rajul fi khasati nafsihi kaji ba yace amma mutum a keɓantuwan kanshi shi kadai zai yi sallah ba a masallaci ne jama'a za su taru su yi sallah ba kuma gurin da jama'a suka saba suna sallah ba mutum ne shi kadai zai yi sallah to fa in azana idan yayi kiran sallah fa hasanun abu ne mai kyau ma'ana mustahabi ne ya kyauta in yayi kiran sallah zai samu lada amma anan ma malamai suka ce kaga anan a zahirin shi ya nuna ko a gari ko a jeji amma anan wasu malamai suka ce wannan an danganta shi da hadisin Abi Sa'id wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an kana cikin dabbobinka ko kana ainihin jeji kana tafiya lokacin sallah yayi ka kwala kiran sallah saboda duk abin da yaji zai ma shedan kai wannan sallah kaga kenan mutum a keɓantuwan kanshi din in a kaman jeji ne yana tafiya amma kaman a gida ne kai kadai zaka yi sallah kaga ba ma'anan kiran sallah wala budda lahu min al-iqama amma ba makawa ga mutum daga yin iqama ta da iqama din yafi kiran sallah karfi shi yasa yace la budda lahu min al ikama saboda ainin shi ikama yana sade da ainin sallah har ma ya kai ga in kai ikama aka samu lokaci baka yi sallar ba to dole sai ka saki ikama amma ka kiran sallah kuma dama shi ba a hade yake da sallah ba za a yi kiran sallah sai an dauki lokaci sannan kuma a zo a tada sallah sai an dan yi intizar ba wa amal mar'atu amma mace fa in aqamat to wannan ainin iqama din kage yace fala budda lahu ba makawa lahu gare shi minal iqama lahu ga shi namiji kenan minal iqama kage iqama sunna ne karfi wanda har ya kiran sallah a wajen namiji amma ita mace kuma fa in aqamat idan ta yi iqama fa hasanun abu ne mai kyau ma'ana ta kyauta mustahabi ne ta yi iqama wa illa idan mace ta yi sallah ba iqama ma fala haraja ba wani laifi akan ta ita mace iqama din abu ne wanda yake mai sauki mustahabi ne a ainihin hakkinta wala yu'azzinu bi halatta mai kiran sallah ya kiran sallah li salatin ga kowace sallah ba shi yasa ya kawo shi da na kira bi halatta yayi kiran sallah na kowace sallah ba kabla waqti ya kafin lokacin ta ma'ana kowace sallah bi halatta yayi kiran a mata kiran sallah kafin lokacin ta ba saboda kiran sallah din sanar da jama'a lokaci yayi ne to kuma lokaci bai ba ka zo kai kiran sallah kaga farko ne za a ce mutun yayi ƙarya ko tunda lokaci bai ba kai kaga kai ƙarya ka sa mutane a rubu kai kaza saboda haka kwata-kwata bai halatta mutun yayi kiran sallah kafin lokacin sallah ba illa subha sai dai sallah asuba kadai ita kan fala ba asa babu laifi an yu'azzina laha ladani yayi kiran sallah gare ta fi suddusil akhiri a suddusin dare na ƙarshe idan an kasa dare kashi shida kashi biyar ya wuce saura kashi daya to ana so minan laili da dare ana so ainihin ayi kiran sallah kaga fala ba sa nan kuma na mustahabi ne ayi kiran sallah a suddusin ƙarshe saboda sun ce ma'anan wannan kiran sallan shine a fadakar da wanda ya koro bacci cewa daren ya kusa karewa ya tashi ya ribata wanda kuma bai bacci wacin dare yake ta ibada a fadakar da shi cewa ya dan kwanta ya huta saboda ya samu karfin sallar asuba kar asuban ta yi kuma bacci ya na shi sallah wal azanu shi kiran sallah dai kalmomin shi shine kaman haka Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah da waqafi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمد رسول الله ثم ترجواته ذاك فدوا إن كلمه من سببيو الله أكبر كما ينزل مكا كران جاء إذيا أكوي قولا رنكرا كولي أشان جاء انتباهي فو يشي وجن اسم الجلالة بذاك جاء وجن الله أكبر بذاك جاء أن أليب ننك جاء الله با سوى لإنك جاء جاء الله كاد كاسا شفو Allahu akbar kaga wan kana shakku ne kaman kana tambaya shin Allah kan shine mai girma wanda yafi girma kaga ka bace ma'anan sannan akbar yace karkasa ainihin madda ka ce akbar diddi kaga aida da ne suna fada yana faruwa to duk wayannan guraren mutum ya kiyaye Allahu akbar sannan wajen ashhadu ma yace ka kiyaye wajen yin madda a kalba wannan alifi ko hamza na ashhadu dan karka ce ashhadu saboda in ka ja ana kaddara alifin guda biyu ne a ashhadu kaman in ka ce Allahu zamu kaddara a Allahu wannan alif na farko din ya zama na me istifham ko to kaga an bata ainihin ma'ana sannan
salatu
yo duk dai kaga ni duk wannan ja din kaga bata ainihin karatun ne ashhadu an la ilaha illallah kuma a can yayi ya fadakar yace kar mutum ya dakata yayi waqafi ala ilaha illallah kar ka tsaya kan la ilaha wannan kuma taimaka ma ake saboda ba a san lokacin mutuwa ba idan mutum yace ashhadu an la ilaha bai ce illallah ba kawai sai mutu a wajen kaga ya kore bai tabbatar ba saboda haka na ce ashhadu an la ilaha illallah kana fada ka sadar aha sannan wajen ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ma ya fada kar yace mutun ya kiyaye wajen shigar da ra cikin dal din muhammadar rasulullah wanda zaka ji suna muhammadan rasulullah to kaga an bata ainihin tsarin karatun dole sai kai idigami muhammadar rasulullah sannan wajen rasulullah dole ka kawo shi da rufu'a kar ka kawo shi da fata ko da kisra in ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga har yanzu maganan bai kare ba kaga ma'anan abin Muhammadan dinnan shine ismu innaba rasulu shine kabaru inna kaga maganar ya cika lalle na sheda annabi Muhammadu manzon Allah ne amma an ka sa fata aka ce ashhadu anna Muhammadan na sheda lalle annabi Muhammadu rasulullahi manzon Allah nan to me yi kaga maganar bai cika ba yawa kaga ka mai da rasulun din na'ati na Muhammadan amma idan ka mai da shi rasulullah kaga ya zama khabar na ainihin ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga maganan ya cika kenan to lalle ne mai kiran sallah digiya kula da wayannan guraren saboda gurare ne wanda gashi kaman wasali ne amma kuma sai ya bata ma'anan abin thumma turji'u sannan sai ka maimaita ka dan matso nan mun ko dan jiya labulan thumma turji'u sannan sai ka maimaita bi arfa amin sautika da mafi daukaka daga ainihin muryanka awwala maratin na farko fa tukarriru sai ka maimaita a tashahuda kalman shahadan nan guda hudu da kai maimaita ashhadu an la ilaha illallah duk yawan magare fado gaba da da kuma maimaita kalma ashhadu anna muhammadar rasulullah din nan sai ainihin ka maimaita shi da mafi daukaka muryanka mana na farkon in ka faɗi Allahu akbar da karfi sai ka faɗi wayannan din a hankali in ka faɗa a hankali can zaka jawo karfi na ainihin din shi ne abin nan jawo can sai karfi nan ka gane da rike ni yawa dan jawo can shi ma a hankali dan sai ya zame aha mun gane yace abin ne wato kuta yake dole sai mun sa su fagulu a jiki yace summa turaju bi arfa min sautika sannan sai ka maimaita da mafi daukaka daga muryanka awwala maratin na farko wato karriru at-tashahhud sai ka maimaita ainihin wannan shahada din na ashhadu allahu ilaha illallah da ashhadu anna muhammadar rasulullah duk sai ka maimaita su da murya mafi daukaka wato kulu sai ka ce ashhadu allahu ilaha illallah ashhadu allahu ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka fade shi da mafi daukakan murya sannan sai ka ce hayya ala salah ma'ana hayya din ismu fili amrin ne ma'ana asiri ne wato ku yi gaggawa zuwa sallah hayya ala salah ku yi gaggawa zuwa sallah sannan anan ma in kun lura ya fadakar cewa mutum ya kiyaye wajen ainihin sauka akan hakuri a hayya ala salah ka san a ka'idan qira'a idan ainihin takuri ne yazo kan ainihin waqafi to zaka mai da shi hakuri ne sai ka sauka akan hakuri ko haka ne ba hayya ala salah zaka tsaya haka amma kar ka ce hayya ala salah kawai dan as-salatin as-sala in baka sa takuri ba yana da ma'anan kuna ne da gani ka ku ai ba kiran mutane kake su zo su kone ba yawa saboda aka hayya ala salah dole zaka dan tsaya akan ainihin zaka yi wakafi akan hakuri hayya ala salah hakanan ku yi gaggawa zuwa ga samun tsira to wannan shi ma hayya ala falah din nan dole zaka yi wakafi akan hasabe kace hayya ala falah kar ka ce hayya ala falah kawai dan alfala jeji ne kuma kana kiran mutane zuwa tsira ne ba zuwa su shiga ainihin dauji ba hayya alal falah fa in kunta fi azani subhi idan ka kasance kana cikin kiran sallan asuba ne zittaha guna to anan sai ka kara in ka ce hayya alal falah sai ka kara ka ce as-salatu khairum minan nawm as-salatu khairum minan nawm lalle sallah shine mafi alkhairi daga yin bacci yace la taqul zalika fi ghairi nida'i subhi ba za ka faɗi wannan ba in ba a kiran sallan asuba ba a kiran sallan asuba kadai ne ake kawo wannan kalman saboda an ka lura yayi munasaba da lokacin tunda lokacin bacci ne kai kiran sallah to kaga wannan kalman ya dace da lokacin ka ce as-salatu khairum minan naw Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah to wannan ainihin hailalan shi ko marratan wahidatan so dai zaka fade shi wato kalmomin gaba dai zaka fada so biyu amma wannan kalman na Allah la ilaha illallah shi kuma so dai zaka fade shi sannan kalmomin kiran sallah ana musu ainihin waqafi ai sai ka wato saboda an dan rufe abin nan kalmomin kiran sallah ana musu waqafi amma ai jumlolin kiran sallah kai ana musu waqafi Allahu akbar Allahu akbar ba za ka sa ainihin wasalin ba za ka bayyana wasalin karshe ba shi kuma iqama ana ainihin yi masa irabi ma'ana ana bayyana waqafi a wasalin karshen shi ba a waqafi a ainihin jumlolin shi
na'am
wal iqamatu witrun shi iqama dai mahara ake yi ma'ana kalmomin shi so ɗaya ɗaya ake Allahu akbar sunni ake da so biyu amma sauran kalmomin iqama a kaidar mazhabin malikiya kalmomin so ɗaya ɗaya ake fada shine Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala al falahi قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وننشي الإقامة متهنبو
نعم
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله